shi kuma wanda aka dade ana jira ya fito a wannan juma'ar a gidajen tinatuni a kasar India bayan da ada san baya aka dage nuna film din domin baiwa film din Sanjeri Laban Sadi mai suna Fatma Bat damar cin kasuwar ranar bikin zagayowar kasancewar kasar India jamhuriya film din na Ashok Kumar wanda aka shirya akan yadda ake tsangwamar mata a kasar India bisa batun jinin al'ada daga dukkan alamu film din ya samu karbuwa a wajen jama'a ganin cewa dama Ashok Kumar ya kasance mai yin tunatunan da ke da tasiri ga rayuwar mutane wannan film lalle ya bayyana irin yadda ya kamata maza su kula da rayuwar mata ba a ganin tamkar abin kyama ba idan suna al'ada kamar yadda yake a wurare da dama a kasar India a baya ya fitar da wani film mai suna Tunnel Express kasa film din da ya taɓo batun yadda jama'ar kasar India ke yin bayan gari a wuraren da ba su dace ba ganin cewa shahararren jarumin na Bollywood baya ga an karar da jama'a akan sakonnin da yake son miƙawa ga jama'a aka kuma yi dabarun nishaɗantar da jama'a cikin tunatunansa wani irin wannan ƙoƙari da jarumin ke yi a tunatunansa a cewa waɗanda suka kalli film din a ranar farko sun ce lallai ya cancanci a yaba mishi inda suka ce ya tabbata gangar zuwa a Bollywood
Dil kar dastani goriye 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 dil kar dastani